Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku yau Litinin 7 ga watan Maris din shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Dakarun Rasha sun yi rawan bama-bamai a biranen da ke arewaci da kuma kudancin Ukraine yau Litinin, yayin da yawancin kasashe suke daurecewa shugaba Vladimir Putin saboda mamayar Ukraine da Rasha ta yi. Daya daga cikin shugabanni kalilan da ke bude layin sadarwa shi ne shugaban Faransa Emmanuel Macron. A halin da ake ciki kuma Rasha ta kama fiye da mutum 5,000 da suke zanga-zanga game da harin da shugaba Vladimir Putin ya kai garuruwa da dama a ranar Lahadi.
Kadin labaran duniya kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta musanta raɗaɗin da ake na sauke shugaban kwamitin rikon ƙwarya jam'iyyar mai Malabu ne. A jamhuriyar Niger kuwa mutuwar wani soja cikin wani yanayi mai ɗaura kai ta haifar da cece-kuce a ƙasar.
Tun daga nan sun fara bugun shi yana tambaye su, "Mene muku? Lahin me nayi? Ku gaya min abin da na muku." Sun ka ce, "Ka faɗi abin da kai." Ya ce, "Ban sana muku wani abu ba."
Yayin da hukumomin Saudiya suka ayyana cewa za a yi aikin hajjin bana bayan da aka samu sassautawar cutar COVID-19, hukumar alhazai ta Najeriya ta ce ta fara kimtsawa don tinkara aikin hajjin na bana.
Kudin kuma har za a yi aikin hajjin nan zai zo muna ƙurarren lokaci ne, saboda ka duk wanda Allah ya ɗora masa nauyi gudanar da shirye-shiryen aikin hajji ya kamata ya farka ya san halin da ake ciki, kuma ya shiri akan cewa za a yi aikin ne wuta-wuta lokacin da duk aka samu bayani insha Allah.
To muna kuma tafa da shirin ilimi, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Dakarun Rasha sun yi ruwan bama-bamai a biranen da ke arewaci da kuma kudancin Ukraine yau Litinin, yayin da jami'ai suke yin gargaɗin cewa akwai yiwuwar Rasha ta kusa afka ma Kyiv. Kuma sojojin Rasha sun sake yin shelar shirin samar da wani keɓaɓɓen sashi na jin ƙai saboda farar hula da suka makale sanadiyar wannan mamayar. Wannan shine na baya-bayan nan a jerin irin wannan alƙawarin da aka kasa cikawa. Shugaban Hafsan Hafsoshin sojojin Ukraine ya ce dakarun sojin Rasha sun mayar da hankali yanzu kan yin ƙawanya ma Kyiv, Chernihiv, Sumy da Mykolaiv. A wata sanarwa yau Litinin, ya zargi Rasha da karya dokar bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta hanyar harbin fararen hula da haddasa matsalolin jin ƙai a wuraren da aka yi mamaya. Wata sanarwa ma'aikatar tsaro ta Rasha ta ce domin saboda dalilai na jin ƙai, dakarun Rasha za su yi shela, abinda ta kira da lokaci na tsaida komi daga yau Litinin, saboda a buɗe hanyoyi ga jama'a domin barin Kyiv, Kharkiv, Sumy da kuma Mariupol. Waɗanda suka bar Kyiv za a kai su Rasha ta jirgin sama, a cewarsa. Sanarwa ta ƙara da cewa matakin ya biyo bayan roƙon da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi kai tsaye ga shugaban Rasha Vladimir Putin. Yayin da yawancin kasashe suke ƙauracewa shugaba Vladimir Putin saboda mamayar Ukraine da Rasha ta yi, ɗaya daga cikin shugabanni kalilan da ke buɗe layin sadarwa da shi shine shugaban Faransa Emmanuel Macron. Ƙoƙarin da Macron ke yi a diflomasiyance wajen ganin ya hana yin yaƙin ya ci tura, amma bai daina ba. Mutanen biyu sun yi magana sau huɗu tun bayan da Rasha ta kai hari Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu, sannan sau 11 a watannin da suka gabata. Shugaban na Faransa, wanda ƙasarsa take rike da shugabancin ƙungiyar tarayyar Turai na karɓa-karɓa, yanzu yana ɗaya daga cikin 'yan waje ƙalilan da suka ɗan san abin da ke zuciyar Putin a daidai lokacin da mamayar sojoji mafi girma a Turai da aka taɓa yi tun bayan yaƙin duniya na biyu. Firaministan Isra'ila Naftali Bennett ma na ɗaya daga cikin masu shiga tsakani. Ya gana da Putin yayin da ya kai ziyarar bazata zuwa Moscow a ranar Asabar, kuma ya ƙara magana da shi ta wayar tarho a ranar Lahadi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma Rasha ta kama fiye da mutane 5000 da suke zanga-zanga game da harin da shugaba Vladimir Putin ya kai garuruwa da dama a ranar Lahadi, adadin da ba a taba gani irinsa ba. Yayin da Moscow take murkushe duk wani da ke adawa da harin da sojojin Rasha suka kai a kasar. Ungiyar OVD Info wadda ke bibiyar kane da akan yi yayin zanga-zanga ta ce ɗan sanda sun tsada akalla mutane 5016 a garuruwa 60 yayin zanga-zangar ta yakin jinin yaki. Wannan adadi ne da ba a taba gani ba a rana guda, kuma ya matukar fin kamen da aka yi yayin jerin zanga-zangar da aka yi bara bayan da aka jefa madugun ƴan adawa Alexei Navalny kurkuku. Navalny ya yi kira ga Rashawan kan ci gaba da zanga-zanga a cikin roƙon da ya yi daga gidan yari.
To anjima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar a kashi na biyu, amma bari mu leƙa Najeriya tukuna. Inda rahotanni ke cewa jam'iyyar APC mai mulki ta musanta raɗe-raɗen da ake yi cewa ta sauke shugaban kwamitin riƙon ƙwarriyar jam'iyyar mai malabu ne daga muƙaminsa. Tunda a jiya ne ake ta raɗe-raɗen wanda ya karaɗe shafukan sada zumunta da wasu jaridun ƙasar. Daga Abuja ga rahoton da Nasir Adamu Likaya ya aiko mana.
Duk da bayyanar gwamnan Neja Sani Bello a helkwatar jam'iyyar wanda ake ce shi aka bawa mukami bai hana labaru masu cin karo da juna ba, da jami'an jam'iyyar ke cewa gwamnonin da suka taru nuna goyon bayan mai malabu ne, kuma irin hatsaniyar ta shafi zaben shiyoyi ne na jam'iyyar. Na tambayi gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje kan labarin, inda ya ce a wajena ma ya fara samun labarin.
To ni dai ka san ina cikin wannan taro, ban je wannan labari ba, to amma duk abin da shugaban ƙasa ya yi ai yayi daidai domin dama shi ne shugaba wato na wannan jam'iyya ta jam'iyyar APC.
A firi duk matakan da ya dauka ko matsayin ku na gwamnoni masu karfi kuna goyon bayan sa?
A kwarai da gaske, domin shi mai gaskiya ne, in kaga yayi abu to yayi abu ne akan doron gaskiya, saboda haka kuma ko ayaushe ko dare ko rana muna goyon bayan sa.
Kuma dai me ya faru? Sanata Kabiru Gaya ya ce mai malabu ni ya yi iya bakin kokarin rikon jam'iyyar.
Mai mala ya yi guduma mai dimbin yawa na cin nasarar wannan jam'iyya a halin yanzu, kuma sai dai mu gode mushi mu ci abubuwan da Allah ya sanya alheri ya kuma biya masa bukatunsa duk da ya yi gabaki da. Na biyu, wannan kuma waɗansu suna cewa a'a ai saboda baya nan ne ba shi lafiya yasa aka ce waɗansu wannan ya rike kafin ya dawo. Amma duk da haka dai haɗa muke jami'a APC, za mu shigo da haɗa kanmu, za mu yi aiki tare kuma za mu kai ga nasara izin Allah ta'ala na uban da aka saba.
A yanzu haka mai malabu ni yana ƙetare, don haka za a jira ƙarin bayani a yayin da jam'iyyar ta ayyana ranar 26 ga watan nan a matsayin ranar babban taro inda za a zaɓi sabbin shugabanni. Nasiru Adamu Likaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, kada dai aminta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Sun faɗi a Asiya da kuma Australia, sannan farashin man fetur ya tashi yau Litinin yayin da aka shiga mako na biyu da mamaye Ukraine da Russia ta yi. Benchmark Nikkei na Japan ya yi asarar kashi 2.9 cikin ɗari. Hang Seng a Hong Kong ya ruguje da kashi 3.8 cikin ɗari, yayin da Shanghai Composite ya faɗi da kashi 2.1 cikin ɗari. Kospi a South Africa ya rufe da kashi 2.2 a ƙasa, sai kuma TSEC a Taiwan ya rasa kashi 3.1. Maunin Australia na S&P ASX ya sauka ƙasa da fiye da kashi 1 cikin 100. A kasuwancin kayayyaki kuma ana sayar da gwal a kan dala 2.30 sama da kashi 1.7 cikin 100. Farashin man fetur ya tashi yayin da ake ci gaba da fuskantar barazanar haramta shigo da kaya da Amurka da Turai suka yi daga Rasha. 'Yan Koriya ta Kudu za su zaɓi sabon shugaban ƙasa a ranar Laraba mai zuwa. An kammala ƙaddamar da yakin neman zaɓe mai cike da zarge-zargen cin hanci da rashawa da kuma sukan juna masu ɗaci. Ɗan takara mai sassaucin ra'ayi tsohon gwamnan lardi Lee Jae-myung da abokin hamayyarsa tsohon mai gabatar da ƙara Yoon Suk-yeol sun yi kankan gabanin jefa ƙuri'a. Koriya ta Kudu tana fuskantar matsalolin karancin abubuwan gaggawa, ciki har da hauhawar farashin gidaje, rashin aikin yi tsakanin matasa da kuma koma bayan tattalin arziki lokacin barkewar annoba. Amma an lullube waɗannan batutuwa da mummunar gabar da tsakanin waɗannan 'yan takara biyu, wanda masu saka idanu a kai suka ce ya kai matsayin da ba a taɓa ganin irinsa ba.
A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger mutuwar wani soja cikin wani ne da daurewa mutane kai a hannun wasu waɗanda ba a san ko su waye ba, ta haddasa cecekuci a tsakanin jama'a a daidai lokacin da wasu rautanni ke cewa hukumomi sun kaddamar da kaman jami'an tsaro da fara hula, lamarin da yasa jami'an kare haƙƙin dan adam suka buƙaci mahukunta da su gudanar da bincike cikin gaggawa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Barma ya yi komai da ƙarin bayani.
Idan ne sharuɗin da bayanan aikin hajjin dalla-dalla ba za mu sani ba sai a nan gaba lokacin da za su gayyace mu mu je a rataba hannu.
To da fatan za a mana afuwan wannan kutse da muka ji.
Kungiyar tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma ECOWAS a takaice ta kudurci aniyar ƙarfafa haɗewar tattalin arzikin kasashe mambobi yadda za a inganta halin rayuwar mutane. An dai caji mahalarta taron na ƙarawa juna sani akan ƙa'idodin kungiyar ECOWAS da sun ka haɗa da sarakuna da manyan ofisoshin tsaro da sauran shugabanni cewar su mai da hankali akan samar da zaman lafiya da sasanta tashe-tashen hankula. Muƙaddashin Minista na harkokin wajen Ghana da haɗewar nahiyar Kwaku Afrikum Asafon ya ce haɗewar nahiyar na tattare cikin zama lafiya da tsaro don na haka suna buƙatar sa hankali yadda ya kamata.
ECOWAS being better integrated than other regional economic communities does not imply that ECOWAS has achieved total peace in the sub-region.
Kasancewar ƙungiyar ECOWAS ta yi wa sauran ƙungiyoyin nahiyar zarra wurin haɗewa baya nufin ECOWAS ta cimma cikakken zama lafiya da mafi kyawun ginshiƙan haɗewar nahiyar, ƙa'idodi, damawa a sha tare tsakanin ƙasashe mambobi. Sai dai hakan na nufin ƙungiyar ta ECOWAS na ci gaba da fafutukan cewar duk da ƙalubalen da ke akwai har a matsayin ƙasa ana ci gaba da gabatar da tarin shirye-shirye da tsarurruka wa ƙasashe daban-daban don kare al'ummansu. Ministan jihar Yamaci Kwabna wacce Mensa yana na taya kini da ƙasar Kiddashi na walwalan tafiyar mutane cikin ƙasashe mambobi, don haka zanzamar da ake wa matafiya zuwa ƙasashe makauta na buƙatar waye kai mai ɗorewa tare da sanin dokoki da ke akwai.
It is worth noting that about 80% of migration occur within the West African sub-region. That is a large percentage of West African migrants move to another West African country.
Akwai buƙatar gane cewa kimanin kashi 80 na masu yin ƙaura na a nahiyar Afirka ta Yamma ne, wannan kaso ne mai girma daga Afirka ta Yamma zuwa Afirka ta Yamma. Kenan muna buƙatar yin ƙaura tsakanin mu, muna buƙatar amishi mai nagarta akan haka. A nan Ghana muna da albarkatu manage su, sai dai yana buƙatar goyin baya wurin zartar da ƙa'idodin tafiye-tafiye yadda za a kare haƙƙin masu ƙaura. Dr. Irwad Ibrahim masani ne na tsaro da abin da ke kaina kawowa a cikin duniyar na tamu ya yi na'am da matsayin ƙungiyar ECOWAS.
Wanga lokaci da ya ita tarayyar ƙasashen yammacin Afirka tana da kudurai da yawa da ke gwadawa idan mutane za su tsallake iyakoki su shiga sauran ƙasashe bai kamata a sha wahala ba, domin yau ago na wanke dama, dama kuma na wanke ago. Za ka ga in albasa mutanga na ke bukata watakila sai sun shiga ƙasar Niger, mataku aka suna ba da haske da kuma wayar da kai na mutan West Africa baki dai cewa mu duka mutane da yene iyakokin da ke tsakanin mu ba su ne za su gwada kaman za a sha wahala wurin sallake border saboda wani maslaha ko manufa ba.
Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To da fatan za a mana aikin gafara. Wannan rahoto da kuka ji na kungiyar kasashen ECOWAS ne kan wani taro da ta gudanar a Accra, Ghana. Bari mu koma kan wancan rahoto na farko da muka gabatar muku. A jamhuriyar Najeriya, mutuwar wani soja cikin yanayi mai ɗora kai a hannun wasu waɗanda ba a san ko suwaye ba ta haddasa cece-kuce a tsakanin jama'a. A daidai lokacin da wasu rahotanni ke cewa hukumomin sun kaddamar da kama-kaman jami'an tsaro da farar hula, lamarin da ya sa jami'an kare haƙƙin ɗan adam suka buƙaci mahukunta da su gudanar da bincike cikin gaggawa. Ga Suleiman Bani Barma da ƙarin bayani daga Yemen.
Ƙarfe 11 na rana ya fita waje, ya taga da ya waje aboki yana jiran shi a waje ga mutanen ga masu mota, gani ban gansu ba. Sai na ji ana cewa ai dan Hajiya ne an ka kama, tun daga nan sun harbi gunshi yana tambaye su me na muku, lahin me nayi, ku gaya min abin da na muku. Sun ka ce ka faɗi abin da kai, yace ban sanna muku wani abu ba.
Wata gogon margayi Mamman Mansur Adamu kenan tana yi wa manema labarai ƙarin bayani dangane da rasuwar jami'in sojan wanda ake hasashen ya mutune a hannun wasu waɗanda suka yi awon gaba da shi a ranar 31 ga watan Maris din da muke ciki a nan Yamai.
An ka jima sai ga sojoji sun zo su biyar cikin mota gidana. Sun ka ce mun kaka, an kai kaka, an kai, nace wallahi ban sani ba. Layin mu yana, sai ban san an yayi musu wannan layi ko ban san wanda sun ka tai da shi ba.
Dattijuwar ta kara da cewa sa'o'i kaɗan bayan haka an tarar da gawarsa a mutuware.
Na tura yara, nace ku je ku gano mini ofital. Ko da sun ka zo sai suka zo ofital sun ka tar da wai masu gardin ba ofital kin nan suka ce an kashi na an aje shi, an ce wai gawar da bata da kowa ne. Babu sunan shi kuma gashi da kayan soja a jikin shi, an ka dauka an ka kai wacce mur ta bakin gurin binnewa. Lai sallallahu alaihi wasallam. Allah ya gode wa Allah ya gode Allah ya gode Allah ya gode.
Yau kusan mako guda bayan faruwar wannan al'amari har yanzu ba wani bayani a hukunce. Dalilin kenan jami'an kare haƙƙin ɗan adam ke jan hankulan gwamnatin Niger a game da mahimmancin bada labari a kan lokaci. Malam Surajo Isa shine jakadan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta IHCR a Niger.
Abu ne wanda hakika muna biye da shi sau da ƙafa. Yau hotunan shi da takardar shaidar mutuwar shi da hotunan iyallan shi da ma takardar shi ma ta aiki duka suna bisa yanar gizo. Abun tir da Allah wanda shine an yi shiru, an kyale, an bar kowane yana hudin abun da ya ga dama.
Wannan na faruwa ne a wani lokacin da masu amfani da kafafen sada zumunta ke yada jita-jitar kama sojoji da farar hula da dama, wanda kuma har izuwa wannan lokaci hukumomi ba su yi wa 'yan kasa bayani a kansa ba.
An bar ma 'yan tasha da 'yan masu shirya ƙarya waɗanda hakika dama 'yan son tada zamna tsaye, to hakika za su iya sa al'umma cikin rudani. Muna kira da babban murya ga gwamnati, lafiyama ministan shari'a ko alƙalin gwamnati ya hito kamar yadda ya saba, ya kawo haske bisa ga abin da ya waka ne bisa ga wannan dan taliki.
Mun nemi jin ta bakin kakakin gwamnatin Nishar Tijani Abdulkadiri akan waɗannan batutuwa. Wayar sana kadawa bai amsa kiran ba, kuma har izuwa lokacin aiko da wannan rahoto bai maido kira ba. Suleiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman Muni Barma, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci na yau Litinin. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, a cikin shirin namu na wannan makon za mu ci gaba da duba halin da ilimi ke ciki a arewacin Najeriya, musamman idan ake la'akari da halin da karatu a matakin farko ke ciki. Daga cikin mahalarta taron ƙarawa juna sani da aka gudanar a jihar Kano, Farfesa Ismaila Abubakar Tsiga ya shaidawa abokin aikin mu Mahmud Ibrahim Kwari halin da ake ciki a kasar da kuma irin kokari da ya kamata a yi.
To mafita a takaice na farko iyaye tarbiyyantar da yara akan karatu tun daga gida kuma su yi kokarin samar musu da abin karantawa. Na biyu shine cewar makarantu su mayar da hankali wurin koyar da karatu ga yara saboda babban matsalar da muke da ita yanzu kuma da kace shine cewar yara ba su yin karatu. Yaro iyaye tun yana dan karami iyaye sai a sai mashi waya a bashi, to kuma wayan nan tana dauke mai hankali da daga karatu, ya dauki littafi ya karatu kuma har ya koyi karatu. Kuma karatu ainihin shine wato mafarin ilimi, dan duk yaron da ya tashi bai iya karatu bai saba da karatu ba, to za ga ne cewa duk irin ilimin da zai nema a gaba ko ya samu gurguntacce ne, saboda abinda waya za a samu a waya ko a television ko a computer wato suna da kyau, saboda yanzu a zamanin mu ba yasa ai da mutum ya zauna ba tare da waɗannan ba. Amma babbar alama ta nasara ta karatu ita ce yaro ya tashi da tarbiyya ta karatu, kuma har ila yau marubuta na harsuna daban-daban su tashi tsaye wurin samar ma yara abin karatu wanda zai dauki hankalinsu kuma wanda yake daidai da matsayinsu. Ma'ana a sami littafai a rubuta ma yara littafin labaru ne aka dauka littafai na labaru kagagun labaru wanda sun dashantar da yara, wato a rubuta su daga fuskar al'ada da tarbiyya ta kwarai ta kowace irin al'umma wadda yaran nan za su karatu cikin ta.
To professor, wasu suna ganin kamar raunin to dabarun koyarwa tsakanin ko malamai musamman a matakin primary da secondary shine kamar ya assasa wannan yanayi na durƙushewar harkokin ilimi na koyo da koyarwa musamman.
Eh, hakika wannan ma wani bangare ne na irin abubuwan da suka jawo wannan durƙushewa ko kuma an ce gurgunta sha'awar karatu ga yara. Da dama daga cikin malamai da muke da su a halin yanzu ba su da ilimi na yadda za su koyar da karatu su da kansu. Saboda me? Saboda an sami wani lokaci, kaga da can mu tsofaffi lokacin da muka yi boko a shekarun 1960 zuwa 70 watakila ma har zuwa 80, karatu da rubutu suna daga cikin darussan da ake koyarwa. To daga baya wani lokaci sai zo da cewar makarantun a horar da malamai musamman da aka kawar da horar malamai na teachers college, wato ma'ana makarantar horar da malamai kanana da aka kawar da su aka maida horar da malamai matsayin ya wato NCE da kwalejojin ilimi yanzu. To sai kasance an sami lokacin da shekaru da dama ana yaye ɗalibai waɗanda sun zama malamai a primary amma su kansu ba su da ilimin koyar da yadda yara za su yi karatu da kuma jan hankalin yara su tarbiyyantu a kansu ɗauki littafi su karanta.
Wasu na ganin professor farfaɗo da su waɗancan teachers colleges da kake magana ita ce kawai mafita, me ra'ayinka?
To farfaɗo da makarantar teachers college wato makarantun koyar da malamai wato ko kuma rashin farfaɗo su ba nan ne matsalar take ba. Inda matsalar take shine cewar an sami manhaja mai ƙarfi malamai wurin horar da malamai yadda su kansu sun tarbiyyantu da maganan karatu, saboda haka in sun fito sun zama malamai za su iya karantar da ɗaliban nan ba tare da wata matsala ba.
Ne gwamnati wace rawa gwamnati za ta taka a wannan fuska?
Sosai gwamnati ita ce mai taka rawa, saboda mafi yawancin makarantu musamman na horar da malamai a ƙasar nan ai da kwalejojin horar da malamai da kuma jami'o'i wanda fannoni suke horar da malamai ai na gwamnati ne, gwamnatocin jihohi da kuma gwamnatin tarayya ita kanta. Saboda haka gwamnatoci suna da rawar takawa. To kuma alhamdulillah yanzu an farka da cewar yanzu an kawo kaga kamar asusta cibiya kamar irin wannan tamu ta nan jami'ar Bayero wanda an kafa ta a shekara ta 2017. To kaga wannan ita kanta wata irin farko, wani yunkuri ne, farkawa ce aka yi cewar ai ga ma matsalar inda take kuma ya kamata a koma a fara warware daga nan. To kaga in aka yi haka kuma yanzu alhamdulillah bisa shawarwarin da muka bayar cikin shekara hudu da aka kafa wannan cibiya, ya sa hukumar kula da jami'o'i da hukumar kula da kwalejojin ilimi na ƙasa sun yi gyara a manhajar karantar a horar da malamai wanda za su fita su karantar a primary a matsayin faɗin makarantun primary da ma na ƙananan secondary cewar lallai sun yi gyara yanzu sun sa shawar da muka ba su sun sa ta a ciki an kawo fannoni na yadda za a horar da su su kansu tarbiyyantu da maganan karatu da kuma yadda za a koyar da shi to kaga kenan an kama hanyar gyara insha Allah
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan makon sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin duk abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har yazo muku musamman wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia Salam.
Can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin fako hangawa
kuma da Allah kafin mu je ga labarai a takeici ga wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Sale Muhammad Isa Bajoga inda suka ce Salam VOA Hausa mun ji shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tafi London domin duba lafiyarsa da likitocinsa inda ya danka ƙasar mu Najeriya ga hannun mataimakin sa Osibanjo muna masa addu'ar da fatan Allah ya bashi lafiya ya kuma dawo mana da shi gida lafiya sai kuma sakon mu na gaba daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe shi kuma cewa yayi Salam VOA Hausa gaskiya kalaman da tsohon shugaban Najeriya Chief Obasanjo yayi akan masu neman shugabancin kasar a zabe ne zuwa wanda ya taba rike wani mukami ne kada amince masa sakamako ba wani abin kirki da suka aikata wa kasar da al'ummarta a lokacin da suke mulki wannan abin dubawa ne da fatan Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishin mu da kaunar cigaban mu sai kuma sakamako na ƙarshe da muka samu daga Faruku Mahe daga karamar hukumar shagari dake jihar Sokoto shi kuma cewa shin Ukraine ta fi Palestine ne ina mamakin yadda hankulan kasashen duniya suka tashi kan mamayar Ukraine da kasar Russia ta yi amma gashi an yi shekara da shekaru haramtaccen kasar Isra'ila tana kuntatawa Falastinawa ba wani shugaba da ke kokarin ganin an kwato musu haƙƙinsu to madalla mun kuma gode da sakonninku shugaba da kai kuma da sakonni
kuma Allah kafin mu karkare shirin ga Hanifa ta sake dawowa da bitar labarai amma a takeici
an ji cewa dakarun Russia sun yi ruwan bama-bamai a biranen dake arewaci da kuma kudancin Ukraine yau Litinin yayin da jami'ai suke yin gargadin cewa akwai yiwuwar Russia ta kusa afka Kyiv sojojin Russia sun sake yin shelar shirin samar da wani keɓaɓɓen sashi na jinkai saboda farar hula da suka makale sanadiyar wannan mamayar wannan shine na baya-bayan nan a jerin irin wannan alƙawuran da aka kasa cikawa
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma a dakace shirin yau da gobe yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa da Titani gabatarwa sai Daniel Brand ya hada mana shirin ni Mahmud Lalo nake cewa mu hada shirin mu na dare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya na jihar Kamaru da Chadi assalamu alaikum